الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ودي أتبت الله تبارك وتعالى لكم ندنجي نيبو Muhammad lakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata 12 ga watan Safar shekara ta 2437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 24 ga watan 11 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatu Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata. Wai idan mutum zai yi tahiya, a ina ya kamata ya aza hannuwansa? Ya tabbata a cikin hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, durawa akan gwiwoyi da kuma durawa akan cinya. Gaba daya nau'ikan biyu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita yatsa idan mutum ya yi nuni da ita gefinta, to abinda ake bukata shine ya kalli kenan wajen fuskarsa haka. Yana ya zamanto har ginta gefinta ya zamanto kenan yana fuskantar kamar fuskar mutum haka. Idan mutum kenan ya yi akad tsakanin babbar yatsa da wadda take manuniya ya tsotsin shi haka, kenan sai ya haka sai ya dora. Ƙwarai yana daga cikin bid'o'i na jana'iza ke kwantar wata mota ta musamman domin ɗaukan gawa. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana abu wanda yake sunna game da ɗaukan gawa lokacin da za a kaita makomarta, shine a dora ta akan wato wuyayi, ma'ana a dora akan kafaɗu, shine nan kenan wuya. Kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan aka ajiye gawa mazaje suka ɗauke ta, kenan wahatamalat harrijalu, mazaje suka ɗauke ta ala'a anakihin akan wuyansu lokacin da za su kai ta makabarta. Manzo Allah ya ce in gawa ce ta ƙwarai salihar gawa, sai ta ringa faɗa tana cewa kaddimuni kaddimuni, ku yi maza ku gabatar da ni, ku yi maza ku gabatar da ni, ku kai ni makomata. Sai manzo Allah yake cewa wa in ta ku gaira zalik aw kama qala, idan ku ba gawa ba ce ta ƙwarai, ma'ana mutumin banza ne gawar, manzo Allah yace sai ta ringa cewa ya wailaha aina tazhabu biha, kai can taɓewarta da hallakarta, tana faɗa ina za ku tafi da ni. Wannan hadisi shine malamai suka kafa hujja akan cewa abin da yake sunna wato a dauki gawa akan wuyayi mazaje su dauke ta su kaita domin game da daukan gawa akan wuyayi akwai hikima ta fi kurjini ta fi tsoratarwa ta fi razanarwa shi kuma abinda yasa Allah ya shar'anta mana haka dan masu daukan wa'azi su dau wa'azi kowa yayi ma zai gyara kayansa ba mamaki wannan gawa in an kaita kenan kai ne zaka biyo baya dan haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Ahkamul Janaiz wa Bid'aha ya tsawaita bayani mai gamsarwa akan wannan mas'ala domin game da kebantar wata mota ta musamman ko wata sharat domin daukan gawa wannan kamantacciya ne da makiyan Allah sune suke kebantar mota ta musamman domin daukan gawa Allahumma sai dai malamai suka ce in makabarta ta yi nisa jama'a ba za su iya kai wannan gawa ma'ana koda an kai ta akwai wahala to ba laifi akan iya sanya ta mota ko a dora ta wata sharat a kai ta amma matukar gawa wannan makabarta ba ta da nisa to baya dacewa a dora gawa akan mota dan haka zaka ga kurjinin duka ya rage wa ma ya san menene aka wuce da shi shi kuma so ake a daga ta akan wuyayen jama'a su bin saboda kowa ya koma zuwa ga Ubangiji Subhanahu wataala ya gyara ayyukansa dan haka wannan magana haka ce lalle kebantar ga mota ta musamman domin daukan gawa alhali makabarta ba ta da nisa wannan bid'a ne baya dacewa in makabarta ta yi nisa to wannan kuma ba laifi akan iya dora ta akan mota ka ko akan wata sharuta kai ta shine can wani malami yake cewa turawwi'u nal janadizu muqbilati wa nalhu hina tadhhabu mudbirati karawati sallati limughalizib falamma ghaba adat ratiati yadda cewa anan yana bayani ne game da yanda mutane suke shagala in sun ga gawa za ta wuce mutum ya furgita ya razana kaga mutum yayi la'asar amma da zaran gawar ta wuce shikenan sai mutum ya koma shagalinsa na'am
amma da mota na ke kebancewa kai ba gawa ita kuma ya ne ne
to ai shine maganar da muka yi kenan na'am
tambaya ta kusan tambaya da ya gabata dangane da hadisin da yake cewa cikin zuwa fara wai mutum zai kulle ya ci 35
wannan adadin lissafi ne a larabci akwai yanda suke in sun hada ya tsotsi kenan yake bada wani lissafi na daban shine aka da 50 da sauran lissafi ne a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga wani fasali na musamman fasalin da ke bayani game da daraja da matsayi na magabatan ƙwarai su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai jama'a ce wadda take zababba wadda Allah ya tankaɗi ya raurayi ya zaɓe ta daga cikin halittunsa domin su zame ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam abokan zama don haka hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ta wuce a ce abokan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su zaman tuba mutane bane waɗanda suke da gari kamar yanda Allah ya zaɓi manzansa ya fifita shi akan dukkan halittunsa to haka abokan zamansa su ne fiyayyun al'umma ko kuma ce su ne fiyayyu daga cikin jama'a bayan annabawan Allah da manzanni babu wasu jama'a masu daraja sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suka ce fala maqama ba'da maqamin nubuwa a'azama min maqami qaumi irtaqahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi wa nusrati dinihi wato babu wani matsayi bayan matsayi na annabta da manzanci sama da matsayin jama'ar da Allah ya yarda da su ya zabe su domin su zame ma manzansa abokan zama kuma domin su taimaka ma addinin shi. Don haka shine sai malam yake cewa faslun wa min usuli ahli sunnati wal jama'a. Malam yace yana daga tushen aqidar ahli sunna wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wato shine kukutar zukatansu babu keta ba hasada ba gunewa. Wa alsinatihim, kuma sun kukutar da halashinansu ba maganar zagi ba maganar aibantawa ba maganar fadin bakar magana li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka wannan shine tushen aqidar ahlus sunna wal jamaa. Idan aka ce wani sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to abu na farko dole ka wanke zuciyarka duk wani datti wanda yake da keta da hasada da gunewa, to ka kubutar da zuciyarka game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan ka kame harshenka ba maganar zagi ba maganar fallasa ba maganar aibantawa, duk wata bakar magana ka kubutar da harshenka game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To an ce ka wanke zuciyarka ba maganar keta ba maganar hasada ba maganar gunewa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, haka ka kubutar da harshenka ba maganar fallasa ba maganar aibantawa ba maganar zagi. Kenan akasin haka me ya dace mu yi? Farko dai aqidar ahlus sunna wal jamaa, mu'mini ya cika zuciyarsa da so da kauna game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Halishanka ya zamanto abin da ke gudana akan shi game da sahabbai, abu na farko shine afana, ka ringa yabon su da abinda Allah ya yabe su da abinda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya yabe su. Abu na biyu shine at-taraddi alaihim, ka ringa roƙa musu yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala in an ambaci sunan sahabi ka ce radiyallahu anhu. Abu na uku shine at-tarakkum bihim ko kuma at-tarakkum alaihim, an gane ku? Ka ringa musu addu'a ta cewa Allah ya musu rahama. Abu na hudu shine al-istighfaru lahu, ka ringa roƙa musu gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Me yasa ya zama wajibi cewa mu kubutar da zuciyarmu da harshenmu game da aibanta sahabbai da kinsu da gaba da su? Saboda abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bamu labarin cewa su ne fiyayyu daga cikin dukkan al'ummu, ba ma wannan al'umma ba, hatta da al'ummun da suka gabaci wannan al'umma tun farkon duniya har izuwa cikamakiyar al'umma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, babu wasu jama'a waɗanda suke fiyayyu sama da wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Malamai suke cewa wal fadlu ma shahidat bihi al'adahu, fadala da daraja da matsayi shine fadalar da makiya suka shaida. Da a ce masoyinka ya yabe ka, gara a ce makiyinka ya yabe ka, saboda abin ya zama dole ne, kamar yadda Hausawa suke cewa yabon gwani ya zama tilas. Nasarawa da suke zaune a Sham lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka je suka bude Sham da yaki, da kansu suke cewa wallahi sahabban Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sun fi wato mabiyan annabi Isa alaihi salam, sun fi sahabban annabi Isa alaihi salam, su da kansu suke shaidawa akan haka. To don haka za mu iske hadisi wanda kuma bayani ya gabata akan sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai bar duniya ba sai da ya nuna mana a cikin waɗannan al'umma gaba ɗaya su wane ne fiye yi. Manzon Allah yake cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Manzon Allah yake cewa fiyayyun al'umma, manzon Allah yake cewa fiyayyun jama'a yace karni sune jama'ar da suka tara zamani da ni. Manzon Allah yace sannan waɗanda suke biyar su sune tabi'ai, thumma alladhina yalunhum sannan waɗanda suke biyar su sune atba'ut tabi'i. Marwaycin hadisin Imran ibn Husayn al-Khuzai, Allah ya kara masa yadda, yake cewa ban yi sani ba shin bayan karnin sa karni uku ya zana ko kuma karni wato biyu ne ya zana. To dan haka dai abu ne tabbatacce sahabbai sune biyayyu, sannan waɗanda suka biyo bayan su sune tabi'ai, sannan kuma waɗanda suka biyo bayan su atba'ut tabi'i. Sannan abu na biyu wanda ke nuna mana ya zama wajibi mu kaunaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu yabe su, domin su ne tsani tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan alqur'ani wanda ke hannunmu ta wace hanya muka same shi? Mun same shi ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Su ne alqur'ani ya sauka a gabansu, sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta sauka a gabansu, kuma suka ga dabbaka umarni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da na manzansa, wato a gabansu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata duk wasu ayyuka na ibada, suka rawaito ma jama'a waɗanda ke bayan su, kuma ga ya abin zai dore har zuwa kiyama. Duk wanda za a ce shine tsani tsakaninka da wani abu wanda zai zame maka shine cin nasara a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira, to baka da wani masoyi wanda yake fiyayye sama da shi. Ta hanyar su muka san wane ne Ubangijinmu, domin su suka zauna da manzon da Allah ya turo mana shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suka fahimci abin da ya zo da shi na alqur'ani da sunna, sannan kuma suka koyar da al'umma suka isar mata da wannan sako. Abu na uku, wato in ba dan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to da duniya har yanzu tana cike da duhu. Alkawali ne na Allah cewa sai ya isar da wannan sako na manzon shi da ya turo shi da shi kudu da arewa, gabas da yamma, dukkan sasannin duniya. Dan haka Allah sai ya zaba masa jama'a wadda take fiyayya, suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu, suka kaurace ma mahaifarsu, suke yawo a cikin duniya suna yaƙe-yaƙe ba don komai ba, don yaɗa addinin musulunci, na a tsamo mutane daga cikin rami wanda yake na halaka zuwa tausayi wanda yake na aljanna. Wannan mun same shi ne ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, su suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu, suka yi ƙoƙarin yaɗa addinin musulunci a duniyar ƙasa. Kuma abu na hudu wanda yake nuna cewa dole ne mu so su, dole ne mu kaunace su, dole ne mu yabe su, saboda duk wasu kyawawan halaye da kyawawan dabi'u, to wannan kasancewar an same su ne ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba kowa ba zai san da haka sai wanda ya karanta tarihin sahabbai, zai san da cewa duk wani halaye na ƙwarai da dabi'u waɗanda suke na yabo, to al'umma sun same ta ne ta hanyar wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka shine malam anan yake bayyana mana aqidar ahlus sunna wal jama'a, shine kubutar da zukata game da qita da hasada da gaba game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kubutar da halshi game da zagi da aibantawa da fallasa game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine sai malam yake cewa kama wasafahumullahu fi qawlihi ta'ala, kamar yanda Allah ya siffanta su a cikin fadarsa, yace wallazina ja'u min ba'dihim, waɗanda suka zo min ba'dihim, ma'ana bayan sahabbai, Ubangiji ta'ala yace yaquluna, suna fada rabbana ighfir lana, ya Ubangijinmu ka gafarta mana, wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, kai gafara ga ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu game da karbar imani, sune kenan as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يا ubangijin mu kar ka sanya keta da hasada wato a cikin zukatan mu lillazina amanu game da waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijin mu innaka lalle kai raufu mai matukar rangwame ne game da bayinka rahimu kuma kai majiƙai ne game da bayinka mu'mini wannan ubangiji subhanahu wata'ala yana ba mu labarin waɗanda suka biyo bayan sahabbai to ga yanda suka kasance iya abinda ke fita daga bakin su shine roƙon Allah ya yarda da sahabbansa sannan ya gafarta musu ya ji kansu wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa tsakaninka da sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fi maganar fallasa da aibantawa da zagi ba naka ba shine sai mana yake cewa waqa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi qawlihi an gane ko kuma ka ce waqa'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi qawlihi sai ya zaman to kenan ma'rufu ne ala salamati qulubihim shine yace waqa'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga tushen aqidar ahlus sunna wal jamaa shine biyayyar manzon Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da fadarsa da yace la tasubbu ashabi manzon Allah yace kada ku zagi sahabbaina la anan nahiya ce kada ku zagi sahabbaina dan haka aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haramu laifi ne daga cikin manyan laifuka manzon Allah yace fa wallazi nafsi biyadihi na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa law anna ahadakum da a ce dayan ku an faka misla uhudin zahaba yace yadda kwatankwacin dutsen uhud ga zinare manzo Allah yace ma balaga mudda hadihin wala nasifa bi kai daidai da mudu daya da sahabi ya bada wala nasifa hu manzo Allah yace ko rabin mudu da sahabi ya bada baka kai ba misali kamar yadda bayani ya gabata dutsen Uhud abu ne sananne dutse ne wanda yake ya kai matuƙa a wajen girma dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sanya misali da shi dutse ne daga cikin duwatsun Madina wanda kuma yana daga cikin duwatsu na aljanna a ranar kiyama manzo Allah ya yi fada a cikin hadisi sahihi yake cewa dutsen Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu manzo Allah yace yana kaunar mu mu ma kuma muna kaunar shi to wannan dutse na Uhud gaba ɗayan sa a ce ya zama zinare ya riki da ya zama zinare wanda mun yi bayani a cikin birnin Madina kanta zaka yi tafiya sama da kilo 14 a cikin dutsen baka kai karshen shi ba kuma sannan shine ya fito ya kama hanyar Makka to gaba ɗayan wannan dutse a ce zinare ne mallakar ka kai kadai kuma gaba ɗayan wannan zinare ka kashe shi akan hanya ta daukaka addinin Allah to duk abun nan da kai na ciyar da wannan dukiya baka kai gwalgwadon mudu ɗin da sahabi ya dauka ya bada na dabino ko na alkama manzo Allah yace kai ba mudu ɗaya ba ko rabin mudu da sahabi ya bada baka kai shi ba kamar misali a ce ga wasu jama'a da suka wuce nan da shekara 100 a ce mutumin da ya ciyar da miliyar 1000 a yau bai kai ba daidai da dala 5 na waɗanda jama'ar da suka gabata to wannan yana nuna mana daraja da matsayi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma sababin hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi cewa kar a zagi sahabbansa lokacin da aka samu wani sha'in jani a al'amarin wata kabila sune Banu Juzaima tsakanin Khalid ibn al-Walid da Abdurrahman ibn Auf a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan shaytani daman a kowane lokaci fama yake ya samu abinda zai jefa gaba da kiyaya da rashin sutuwa tsakankanin mu'mini domin shi yake tafasa jinin zuciyar dan adam yayi kushi idanu su yi ja jijiyar wuyar ta tashi a lokacin nan Khalid sai ya aibanta Abdurrahman ibn Auf ya zage shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma Khalid la tasubu ashabi kar ku sake ku zagi sahabbai to wannan fa da Khalid ibn al-Walid ake wanda sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ina ga wanda yake kuma baya wanda gaya sahabi ne wanda kwaya ce tacicciya an ce kar ya zagi sahabi dan uwansa to ina ga wanda yake koma baya a yau ya tashi yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda kasancewar matsayin Abdurrahman ibn Auf ba shakka ya wuce matsayin Khalid ibn al-Walid dalilai sun wuce a lissafa Abdurrahman ibn Auf yana ɗaya daga cikin wanda aka musu albishirin gidan aljanna kuma yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna wanda Allah ya yi alkawari ya ce gaba ɗayan su ya karɓi tubarsu kuma Allah ya yi alkawarin cewa makomar su aljanna ce to Abdurrahman ibn Auf yana daga cikin su shi kuma Khalid ibn al-Walid bai ma musulunta ba Allah ya kara masa yadda sai bayan sulhul Hudaybiyya sai bayan an yi sulhul Hudaybiyya bayan shekara ta 6 sanan ya musulunta shi ko Allah ya faɗa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullam wa'ada Allahu al-husna Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya ciyar da dukiyarsa gabanin al-fath shine sulhul Hudaybiyya a magana wadda take mafi rinjaye domin a dalilin wannan sulhu ne Allah ya saukar da kai tsaye bayan gama wannan sulhu Allah ya turo sakon wata sura ta musamman ita ce suratul fath wanda kuma a sababin wannan sulhu musulunci ya samu daukaka da bunƙasa a doren ƙasa shine Allah ya saukar da sura ta musamman suratul fath dan haka malamai suka rinjaye da cewa abinda ake nihi da al-fath a wannan aya shine sulhul Hudaybiyya ba fath Makka ba Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya ciyar da dukiyarsa gabanin sulhul Hudaybiyya ya yaki abokan gaba domin ɗaukaka kalmar Allah Ubangiji ta'ala yace la yastawi ba zai yi daidai da man anfaqa min ba'd wa qatal wanda ya ciyar da dukiyarsa ya yaki bayan an yi sulhul Hudaybiyya to dan haka zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alama ce ta tsiyata a gobe kiyama Aisha Allah ya kara mata yadda a cikin hadisi wanda hadisi ne ingantacce Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lokacin da aka faɗa mata aka ce ya Aisha yau ga wasu jama'a sun bayyana suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman Abubakar da Umar Aisha sai take cewa kada ku yi mamaki take cewa kada ku yi mamaki Aisha take cewa ulaika qaum sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato jama'a ce in qafa'at a'maluhum bi mautihim wanda aikin su ya riga ya tsaya a sababin mutuwarsu tace dan haka fa ahabballahu an yujri thawabahum ila yawmil qiyamah Allah ne ya so da hikimar shi ya gudanar da ladan su har zuwa kiyama dan haka Allah ya sallada wasu waɗanda suke zage su suna aibanta su ba dan komai ba dan ladan su ya gudana har zuwa kiyama abinda take nihi in qafa'ata a'maluhum bi mautih ma'ana aikin su ya riga ya tsaya domin manzon Allah ya faɗa in mutum Allah ya masa rasuwa duk wani aiki da yake aikatawa a rayuwarsa gaba ɗaya ya taka burki sai dai ta hanyoyi guda uku to waɗannan hanyoyi guda uku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ribanta da su domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin su basu bar duniya ba sai da suka assasa sadaka jariya abinda ladan shi zai ringa gudana gare su har zuwa kiyama sannan abu na biyu sun gadar ma jama'a ilimin da za a ilimin da ake amfana da shi duk wanda ya gadar ma al'umma ilimi wanda ake amfana da shi shi ma ladan shi ba zai yanke ba har zuwa kiyama sannan kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune suka bar yaya nagari sune suka bara ma al'umma yaya nagari irin su Salim ibn Abdullah ibn Umar da sauransu waɗanda sune waɗanda suka yi ƙoƙarin karantar wannan addini daga wajen uwayensu sahabbai sannan suka isar ma waɗanda suke bayan su har zuwa kiyama. To dan haka kasancewar zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kin su da gaba da su wannan kafirci ne. Dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya fitar da dalilin da yake tabbatar da kafircin Rafida sune ƴan Shi'a. An gane ko irin ƴan Shi'a ne yau na Iran da sauransu sune ake kira Rafida. Amma ba su takaita ba a Iran, Iran ita ce daularsu. Al-Imam Malik da sauran malamai sun tabbatar da kafircinsu. Ta inda al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya fahimci kafircinsu shine a ƙarƙashin fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddahu 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shaqa'a fa'adharahu fastaglaza fastawa 'ala suqi يؤجب الزراء ليغيظ بهم الكفار الشاهد ليغيظ بهم الكفار ubangiji ta'ala ya ba sahabban manzansa wannan matsayi ya siffanta su a cikin attaurar da annabi Musa ya zo da ita haka yayi bayani game da sifofin su a cikin injila da annabi Isa ya zo da ita ba dan komai ba liyaghiz bihim al-kuffar dan Allah ya bakanta ma kafirai wato zuciya. Da haka al-Imam Malik yace duk wanda yaji akwai ki da gaba da kiyayya da gunewa ga sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan kafirci sa ya tabbata. Su ko babu waɗanda suke ki suke gaba da su sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman ma fiyayyu daga cikin su Abubakar da Umar, musamman ma Abubakar da Umar wanda tsinuwa da la'anta ta sahi daban ta yamma daban na daga cikin addu'o'in su shine la'antar Abubakar da Umar yana daga cikin azkarus saba wal masa na in Shi'a shine tsine ma Abubakar da Umar da la'antar Aisha da Hafsa kuma su ne suke fada suka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibin su sun yi ridda yan kadan ne kawai suka ware waɗanda suka kasance tare da Ali ranar da aka samu rashin zuttuwa tsakanin shi da Muawiya Allah ya yarda da su gaba daya. To dan haka zagin sahabbai kenan wannan kafirci ne. An gane ku manzon Allah ya yi hani domin duk wanda yake zagin sahabbai to akwai gunewa da ki da gaba a cikin zuciyar shi. Kin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne, kaunar su imani ne. Sai yace wa yaqbaluna ma sha'a bihi alkitabu wassunnatu walijma wato ahlus sunna wal jamaa suna karbar duk abinda alqur'ani yazo da shi da abinda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo da shi da abinda kuma malaman al'umma suka hadu a kansa min faba'ilihim na darajojin sahabbai wa maratibihim da martabarsu mataki mataki ne wani yafi wani. Dan haka sai yace su ahlus sunna wal jamaa malan yace wa yufaddiluna suna fifita sahabin da man anfaka wanda ya ciyar da dukiyarsa min qablil fathi wato gabanin sulhul hudaybiya shine malan sai yace wa huwa sulhul hudaybiya wa qatala kuma wanda ya yake abokan gaba saboda daukar kalimar Allah gabanin wannan sulhul hudaybiya wa ahlus sunna wal jamaa suna fifita shi alaman anfaka min ba'dihi wa qatala akan wanda ya ciyar da dukiyarsa ya yake bayan sulhul hudaybiya. Kaga anan ahlus sunna ba su bambanta tsakanin sahabbai suka ce wane yafi wane sai da dalili kamar yadda ubangiji subhanahu wataala anan ya nuna mana duk sahabban da suka karbi musulunci kafin sulhul hudaybiya sun fi wanda sai bayan an yi sulhul hudaybiya. Sai yace wa yuqaddimuna almuhajirina kuma suna gabatar da waɗanda suka ƙaurace ma mazaunansu suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina domin kafa daula ta musulunci wanda galibin su kuma mutanen Makka ne. Alal ansar yace ahlus sunna suna gabatar da almuhajirun alal ansar akan mutanen Madina a wajen daraja da matsayi. waɗannan waɗanda suka kaurace ma mazaunan su suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina, wanda galibin su mutanen Makka ne, amma bai keɓanta da su ba. Duk wanda ya yi hijira ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci, to ana lissafa shi a cikin adadin almuhajiru. Wannan lakabi Ubangiji Ta'ala ne daga saman bakwai ya rada musu cewa lakabin su almuhajiru, kamar yadda su mutanen Madina daman kabila ce biyu, al-Ausu wal Khazraj. Sannan kuma sai bulbudin shikokin birrai da aladu su ne Yahudi waɗanda suke zaune. To su ma mutanen Madina Allah ya musu wannan lakabi ya kira su da cewa al-Ansar. To don haka ahlu sunna wal jama'a suna gabatar da al-Muhajirun al-Ansar akan mutanen Madina, kamar yadda Allah ya gabatar da su al-Muhajirun akan Ansar. Ubangiji Ta'ala ya fada was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari wal-ladhina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azim. Ubangiji Ta'ala cewa was-sabiquna al-awwaluna, marigayan farko a wajen karbar musulunci, sai yace minal muhajirina, daga cikin waɗanda suka kaurace ma manzon, wanda suka kaurace ma mazaunan su, suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama birnin Madina. Sai yace wal ansari, sannan kuma da su mutanen Madina waɗanda suka karbi bakuncin sa, suka sadaukantar da rayuwar su da dukiyar su cewa za su taimaka masa, za su mara masa baya, za su bashi kariya irin yanda suke ba ƴaƴan su da matan su kariya. Kaga anan Allah sai da ya gabatar da al-muhajirun akan al-ansar. Haka a cikin ita wannan sura Ubangiji Ta'ala na faɗa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Cai laqad taballahu 'alan nabiyyi, tabbas Allah ya karbi tuban annabi. Sai yace wal muhajirina, tabbas kuma Allah ya karbi tuban al muhajirun. Sai yace wal ansar alladhina tabauhu ba'da fi sa'ati al usra. Haka can in ka koma cikin suratul hashr, Ubangiji Ta'ala ya faɗa lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Sannan sai ya ce walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim ay min qabli maji'il muhajirin. Kaga nan sai da aka ambaci su al-muhajirun, sannan kuma aka ambaci al-ansar. Dan haka a wajen daraja da matsayi al-muhajirun su suke sama da al-ansar. Shine sai malam ya ce wa yu'minuna, kuma ahlus sunna wal jama'a suna imani, sun tabbatar bi'anna Allaha qala li ahli Badr, Ubangiji Ta'ala ya faɗa ga waɗanda suka halarci yakin Badr, wa kanu 310, wato adadin su 311 abu ne, ko da 13 ko da 15 ko da 17, domin lafazin bibu a larabci yana farawa daga 3 zuwa 9. Shine ahlu sunna sun yi imani, sun gaskata da cewa Ubangiji Ta'ala ya faɗa ga dukkan waɗanda suka halarci yakin Badar na muminai. Ubangiji Ta'ala ya ce i'malu ma shi'tum, ku aikata duk abin da kuka so. Faqad ghafartu lakum, Ubangiji Ta'ala ya ce tabbas na gafarta muku. Dan haka Ibn Hazm, Allah ya ji kansa, ya yanke shakka ya ce sahabban manzon Allah gaba ɗayan su yan aljanna. Ya ce domin Allah ya cancanta musu yarda shi, ya ce ya yarda da su. Duk wanda Allah ya yarda da shi to ba maganar, kuma bayan haka Allah ya dawo ya yi fushi da shi, domin Allah ya san da abin da zai cika. Shi kuma manzon Allah ya faɗa innamal umuru bil khawati, ko kuma innamal a'malu bil khawati. Allah da kanshi ya turo saƙon cewa ya yarda da su. Duk wanda Allah ya yarda da shi to ba maganar bayan yardar da shi da ya yi da shi ya masa fushi, kuma Allah ya san da menene zai cika, don haka ya yarda da shi ya amince da shi. To a nan waɗanda suka halarci yakin Badar ne gaba ɗayansu, Ubangiji Ta'ala ya ce ku aikata duk abin da kuka so. sai yace fa kada gafartu lakum, tabbas na gafarta muku. Dan haka Habib ibn Abi Balta lokacin da ya bayyana sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya bayyana asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da manzon Allah ya shirye rundunar sa yana nihin yaje ya yaki Makka, Habib ya rubuta takarda ya bada ya aika ma mutanen Makka na cewa su yi ta kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan take. Takarda tana kan hanya kafin ta isa, Ubangiji ta'ala ya turo saƙon cewa an tona asirin manzansa. Manzon Allah ya tura ƴan biyar baya, aka bi baya, aka dawo da wannan takarda. Lokacin da aka dawo da takarda, sai ga ta takarda abin da yake kunshi a cikinta na saƙo, kuma ga wanda ya rubuta takarda ya aika shi ne Habib ibn Abi Balta. A lokacin nan Umar ya ce, ya Rasulallahi, ba ni izini na sare masa wuya. Manzon Allah ya ce, ya Umar, ya ce baka san da cewa Allah ya tsinkaye waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa? Ya ce i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, ku aikata duk abin da kuka so, tabbas na gafarta muku. Malamai suka ce abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba izinin sare mahadib wuya kasancewar ya halarci yakin Badar, kasancewar ya halarci yakin Badar. A ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka ce duk wanda ya tona asirin musulmi ya ba kafirai, to wannan jinin shi ya halatta, shi ma dole a sare masa wuya, ya zama guba, ya zama datti a cikin jama'a. Mene ne mafi yawan su a cikin jama'a a yau? Zaka ga mutum ma'aikaci ne, amma me yake? Duk abin da al'umma take ciki shine zai ringa bincike, yana na dan labaru, yana tura musu ta hanyar yanar gizo, an yi kaza, musulunci bai na ƙara hayyaka a wuri kaza, dole sai mun dau mutakkai, akwai masu kishin musulunci, akwai masu zafi, akwai masu menene. Haka a cikin al'umma ta musulmi masu tona asiri, masu kokarin ba makiyan Allah labaru cewa ga halin da ake ciki, to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke halitta zubar da jinin mutum. Duk wanda yake tona asirin musulmi yana ba makiya, to dole a sare masa wuya. To kaga wannan laifi ne mai girma Habib ya zo da shi, amma me yasa duk wanda suka halarci yakin Badar Ubangiji ta'ala ya yi alkawari cewa gaba ɗayan su ya gafarta musu? To dan haka a jimilce kaga al-muhajirun wato sun fi al-ansar, kuma sannan daga cikin al-muhajirun ɗin gaba ɗaya kuma za ka ware wanda su al-ansar ɗin waɗanda suka halarci yakin Badar kuma sun fi sauran jama'a. Idan aka samu wannan muhajir ne kuma sannan ya halarci yakin Badar, kaga ya fi ansari wanda ya halarci yakin Badar, saboda shi yana da daraja biyu, shi kuma wancan yana da daraja ɗaya ta halartar yakin Badar. Duk da cewa kenan kowanne yana da daraja biyu, amma daraja ta farko ta wannan kenan ta dara ta wancan, amma wannan daraja kuma sun yi daidai a kanta. Kamar misali yanzu in ka ɗauki cewa wanda yake al-muhajir yana da daraja biyu, al-ansar yana da daraja ɗaya, sai aka ce kuma duk wanda ya halarci yakin Badar shi ma an ba shi daraja biyu, shi al-muhajir nawa gare shi kenan? Yana da hudu. Shi kuma wannan al-ansar yana da daraja uku, al-ansari. Sannan sai malam ya ce wa bi annahu la yadkhulu an-nara ahadun bay'a tahta ash-shajara, wato kuma sun yi imanin da cewa babu daidai da ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya yi mubaya'a a ƙarƙashin wannan itaciya, babu daidai da ɗaya daga cikinsu wanda zai shiga wuta a ranar kiyama. Kama akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, manzon Allah yake cewa la yadijun nara man baya'a tahta shajara aw kama kana. Manzon Allah yace duk wanda ya yi mubaya'a da ni a ƙarƙashin wannan itaciya, manzon Allah yace a gobe kiyama ba zai shiga wuta ba. Shine malam yace bal qad radiyallahu anhum, bari dai Allah ya yarda da su, waradu anhu, kuma su ma sun yarda da sakamakon da Ubangijin su ya tanada musu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. sako ne na musamman Allah ya turo cewa duk wanda yayi mubaya'a da manzansa a karkashin wannan itaciya to Allah ya yarda da shi. Wannan kuma ya kasance a shekara ta 6 lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je da jama'ar sa domin yin umra, kafiran Makka suka hana shi shiga Makka, suka ce sai dai ayi sulhu shekara ta gaba ya dawo. Shine malam yace wa kanu akthar min 1400 sun dar dubu sun bi 2400 kenan adadin su ya dora akan 2400 su wadanda suka yi wannan mubaya. To kaga dan haka ahlus sunna wal jamaa a aqidar su sahabbai al-muhajirun sun fi al-ansar, sannan in kawari 10 wanda aka musu albishir da gidan aljanna bayan su a wajen daraja sai wadanda suka halarci yakin Badar, bayan wadanda suka halarci yakin Badar sai wanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karkashin wannan itaciya. Shine malam sai yace wa nashhadu bil janna, yace muna tabbatarwa game da gidan aljanna liman shahida lahu rasul sallallahu alaihi wasallam, ga duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shaida a kansa cewa dan aljanna ne. Da haka mu ma mun yi imani mun tabbatar da cewa dan aljanna ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa. Shine malam sai misali yace kal ashara, yace kamar mutum 10 wanda manzon Allah ya zano cewa ɗan aljanna ne: Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali da Talha da Zubair da Sa'ad da Sa'id da Abdurrahman ibn Auf da Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, gaba ɗayan 10 nan kamar yadda hadisi yake cikin Sunan Tirmidhi, manzon Allah a lokaci guda ya zano cewa 10 nan gaba ɗayan su ɗan aljanna ne. Sannan sai malam yace wa Thabit ibn Qais, haka nan da Thabit ibn Qais ibn Shammas, Allah ya kara masa yadda, shi ma manzon Allah ya tabbatar da cewa ɗan aljanna ne kamar yadda bayani da ya gabata, kasancewar lokacin da fadar Allah ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, يزون اجلن سينا روسو كامي يسا دومي yana dauka kamar yashi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yana da nauyin ji. Allah ya turo aya da take bayani game da cewa duk wanda yake daga muryar shi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aikin sa zai zube. Dan haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa wannan ba bambanci tsakanin manzon Allah yana raye ko yana mace. Ko yau in ana karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ka na musulmi, in dai kana so ka gama lafiya to dole ka sarda muryarka, domin daga sauti sama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye ko yana mace yana daga cikin abin da ke zubar da ayyukan mutum. To sai ya ringa rusa kuka. Anas ya je ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga halin da wato Thabit ibn Qais yake ciki. Manzon Allah ya ce masa kuma ka faɗa masa cewa baya daga cikin ƴan wuta bane yana daga cikin ƴan aljanna a ranar kiyama. Manzon Allah ya ce kuma ka ce da shi innaka lasta min ahadin nar walakinnaka min ahadil janna, baka daga cikin ƴan wuta kai dan aljanna ne. Wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari. Kaga wannan tabbas ne manzon Allah ya bashi labarin cewa dan aljanna ne, dan haka mun shaida Thabit ibn Qais ibn Shammas shi ma dan aljanna ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa, irin su Ukasha ibn Mihsan da sauransu. Shine malam yace wa gairihim minas sahaba, da wasu su daga cikin sahabbai. Sai yace wayu kiruna, wato ahlus sunna wal jamaa suna tabbatarwa bi ma tawatara bihin naqal, game da abinda wato shine ciro nassi ya tabbata an amirul mu'minina, daga shugaban mu'minai Ali ibn Abi Talib, Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu wa ghayru radiyallahu anhu wa ghayru, Allah ya yarda da shi wato da sauran sahabbai, min anna khayra hadhihi al-umma, na cewa fiyayye daga cikin wannan al'umma ba'da nabiyyi ha bayan annabinta Abu Bakar, wato shine Abu Bakar Allah ya kara masa yadda, kuma Umar wato sannan Umar Allah ya yarda da shi. An gane ku? shine yace ahlus sunna wal jamaa suna tabbatar game da abinda ke nan ciro wannan labari ya bibi juna daga Aliyu dan Abi Talib domin Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda a birnin Kufa yana kan minbari yake cewa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar kuma waɗanda suka halarci wannan sama da fuska ta fi 80 aka rawaito cewa Aliyu dan Abi Talib akan minbari da kanshi yake faɗa yake cewa fiyayyun al-umma bayan annabinta wato shine Abu Bakar sannan Umar Aliyu dan Abi Talib da kansa yake faɗa haka kuma haka al-Imam al-Bukhari da al-Imam Ahmad suka rawaito hadisi shi Aliyu dan Abi Talib da kansa yake cewa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyyi sai yace Abu Bakar da Umar yace Abu Bakar da Umar sune fiyayyu wato bayan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mana yace to ahlus sunna wal jamaa wato sun tabbatar da haka sai yace wayu salli suna kuma suna hukuntawa bi Usman wato da Usman cewa bayan Abu Bakar sannan na biyu shine Umar na uku wato shine Usman a wajen daraja da matsayi wayu rabbiuna bi Ali kuma suna hudintawa da Ali ma'ana Ali shine mataki wanda yake na hudu wannan kauli na farko shine kauli wanda yake mai rinjaye kamar yadda jerin su yake a wajen khalifanci to haka a wajen daraja da matsayi Abu Bakar shine khalifa na farko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Umar sannan Usman sannan Ali to haka a wajen daraja haka suke shine malam yace kenan wayu salli suna wato suna hukuntawa bi Usman da Usman cewa shine na uku a wajen daraja da matsayi bayan Abu Bakar da Umar wayu rabbiuna suna hudintawa bi Ali cewa Ali dan Abi Talib Allah ya yarda da shi shine na hudu kenan a wajen daraja da matsayi kamar yanda a wajen khalifanci shine na hudu shine malam sai yace kama dallat alaihi al-athar yace kamar yanda hadisai suka tabbatar da haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilai sun tabbatar da cewa su ne fiyayyu haka hadisi ne ingantacce Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye muna fifita Abu Bakar akan sauran jama'a sannan Umar yake cewa sannan Usman yace manzon Allah yana jin mu kuma bi ce ba a yana ji muna faɗa cewa Abu Bakar shine fiyayye sannan Umar sannan Usman haka hadisin na cikin sahih al-Bukhari haka Ibnu Umar yace manzon Allah yana raye muna faɗa yana ji amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tanka mana ba dan haka magabatan kwarai irin su al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa duk wanda kuka gishi yana fifita wato Ali akan Usman kamar yanda wato Abu Ayyub wannan kamar yanda Ayyub ibn Tamima as-Siktiyani yake fada sannan shi ma al-Imam Ahmad ya ci gaba da fada haka wato al-Imam Dharqutni suke cewa man qaddama aliyan ala usman faqad adra bil muhajirin wal ansar duk wanda ya gabatar da Ali akan Usman to tabbas ya wulakanta al muhajirun da al ansar gabaɗaya ya wulakantar da su duk wanda ya gabatar da Ali akan Usman yace to ya wulakanta waɗannan jama'a wanda take fiyayya to dan haka wannan kenan a aqidar ahlus sunna wal jamaa sai malam yace kama dallat alaihi al-athar kamar yanda hadisai suka tabbatar da haka wa kama ajma'a as-sahabatu ala taqdimi usman fil bay'a haka kamar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ijma'i akan gabatar da usman a wajen mubay'a nuna yarda da amincewa bayan umar cewa shine khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwa sababi shine lokacin da Umar Allah ya kara masa yadda aka soke shi yana kwance rashin lafiya kafin Allah ya karbi rayuwarsa wasu daga cikin sahabbai suka zo suka shawarce shi suka ce ya Umar ya dace ka ayyana mana wane ne khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wucewarka, ya ayyana musu wane ne kenan zai gaji wannan kujera ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wucewarsa. A lokacin nan Umar Allah ya yarda da shi ya zabi mutum shida daga cikin sahabbai, sune ake kiran su ahlus shura, ahlul halli wal aqal, farko Usman, sannan Ali da Abdurrahman ibn Auf da Zubair ibn al-Awwam da Sa'd ibn Abi Waqqas da Abdurrahman ibn Auf. Yace ku je ku waɗannan shida ku tankade ku rauraye ku zabo mun ɗaya daga cikin ku ya zama to khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan mutane shida da aka wakilta su, wanda a cikin su akwai Ali ibn Abi Talib, gaba ɗayan su suka yi ittifaki cewa Usman shi ya dace. Usman shi ya dace. Aka zo aka fada masa, shi Abdurrahman ibn Auf yake cewa kusan kwana uku yayi bai rinsa idan shi bai na barci, kwana uku yayi bai barci ba. Yana shawartar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai cewa waye dace ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Umar. Kowanne daga cikin su, duk wanda ya shawarta cewa yake Usman, duk wanda aka shawarta cewa yake Usman. Dan haka shine anan malam yace wa kama ajma as-sahaba, kamar yanda sahabbai suka hadu babu wani sabani tsakankanin su ala ta kadimi Usman fil bai'a, akan gabatar da Usman a wajen mubai'a cewa bayan Umar shi ya dace ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai malam yace ma'a anna ba'da ahli sunnati, tare da cewa wani bangare daga cikin ahli sunna kanu kad ikhtalafu fi Uthman wa Ali radiyallahu anhuma ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakr wa Umar, wato sun yi safani game da lamarin Uthman da Ali, Allah ya yarda da su, bayan sun yi ittifaqin cewa Abu Bakr da Umar suke gaba. To a wajen mataki na uku, Ali ne ya dace a sanya ko kuma Uthman, wasu daga cikin ahlus sunna sun yi safani ayyuhuma afdal, wanne ne yafi daraja yafi matsayi tsakanin Usman da Ali. Malam yace fa qaddama qaumun Usmana, wasu daga cikin jama'ar suka gabatar da Usman, suka ce Usman shi zai zo mataki na uku a wajen daraja, kamar yanda a wajen khalifanci shine na uku. Wasakatu, sai suka ja bakin su suka kani, suka ce Usman ne shine na uku. An gane ku? Sai ya ce wa rabba ubi aliyin, kenan wasu da suka ce gabatar da Usman sai suka ce Aliyu kuma shi ne na hudu, kenan kamar yadda ya gabata wannan ita ce magana tabbatacciya. Sai ya ce wa qaddama qaumun aliyin, ya ce wasu jama'ar suka sun gabatar da Ali, an gane ku, suka gabatar da Ali akan Usman, suka ce Aliyu shi ne na uku sannan Usman shi ne na hudu. Malam ya ce wa qaumun tawakkafu, yace wasu ko jama'a sai suka taka burki, sun tabbatar da Abu Bakar shine na farko a wajen daraja bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan Umar, sai suka taka burki, basu ce ba Usman, basu ce ba Ali. Sai malam yace lakin istaqarra amru ahli sunna ala taqdimi Usman thumma Ali, malam yace bayan wannan sabani da aka samu, yace lamarin ahlus sunna wal jama'a ya tabbata akan ciwo akan gabatar da Usman a wajen daraja da matsayi akan sannan Ali, kamar yadda al-Imam Malik Allah ya ji kansa na fada a cikin al-Mudawwana, wanda kuma daga cikin magabata waɗanda suka bi bayan shi akan wannan fada akwai Yahya ibn Sa'id al-Qaffan, akwai irin su Ibn Hazm da sauransu, kuma wanda jumhurin ahlus sunna akan haka suke. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa wallazi alaihi jumhuru ahli sunnati wal jamaa, yake cewa taqdimu Usman ala Ali radiyallahu anhuma, shine gabatar da Usman akan Ali, Allah ya kara masa yadda a wajen daraja, kenan wannan shine al'amarin da ahli sunna wal jamaa suka tabbata akan sa, kamar yanda wato jerin su yake a wajen khalifanci, to haka a wajen daraja. Sai malam yace wa in kanat hadhihi almas'ala mas'alatu Usman wa Ali, malam yace duk da cewa ita wannan mas'ala ta cewar tsakanin Ali da Usman wane ne yafi matsayin daraja. Malam yace laysat min al-usul allati yudallalu al-mukhalif fiha inda jumhuri ahli sunna, bata daga cikin wato tushen abinda akan iya kautar da wanda ya saba a cikin ta a wajen jumhuri ahli sunna, ma'ana wanda ya saba ba za a ce masa dalil mutadi, an gane ko dan sabanin da aka samu kenan a wajen ahli sunna wal jama'a, wanda wasu su ce Usman, wasu su ce Ali. Malam yace duk da cewa wannan mas'ala ta fifiko tsakanin Usman da Ali cewa wa yafi wani, yace ba ta daga cikin usul a wajen ahli sunna wal jama'a wanda za a batar da al-Bukhari. Kaga su waɗanda suke gabatar da Ali, Usman din Allah ya kara masa yadda ba su da baki sama da shi, dan ba su yadda da Usman ba su amince masa ba, hatta da Abubakar da Umar suna ganin cewa wannan khalifanci kwace ne su kama Ali dan Abi Talib, suka kirkira hadisai na ƙarya cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya yayi wasiyar cewa Ali shine khalifarsa. To ba ma Ali dan Abi Talib, hatta da Abubakar manzon Allah bai fito ƙarare yace inna wuce Abubakar shine khalifata, kawai illa kasancewar akwai wato hannunka mai sanda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin wasu maganganunsa da cikin wasu hadisai, wanda kuma malamai suka fahimci haka cewa manzon Allah yana isharar cewa Abubakar shine firi, amma bai nuna ba cewa Abubakar shine khalifar sa bayansa. Kamar lokacin da ya kwanta rashin lafiya, aka ce masa lokacin sallah yayi, manzon Allah ya kasa fitowa sai ya ce kuje ku ce Abubakar ya wuce ya ma jama'a sallah. Kaga tun anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa Abubakar shine fiyayye. Haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin cewa kowa ya tushe kofarsa wanda ya tullo ta zuwa masallaci, domin duk wanda yake makwabtaka da masallaci sai ka saro kofa daga cikin gidanka kawai masallaci zaka shigo. Sai manzon Allah yace suddu alayya kullu khawkha, yake cewa illa khawkhata Abubakar. Manzon Allah yace kowa ya tushe ku ci kashi, ma'ana wannan irin kofa da ake sarowa. Manzon Allah yace amma banda ta Abubakar, kowa ya tushe kofar shi, yace amma banda ta Abubakar. Kaga wannan dalili ne wanda yake nuna Abubakar shine fiye. To ta kan wannan malamai suka fahimta, amma bai fito ba ƙarare yace bayan wucewa ta Abubakar shine khalifa ta, manzon Allah bai nassanta ba. Shine sai malam yake cewa kenan bata zaman tubu mas'alar da za a ce mutum ya bace, ma'ana ya zama dan bid'a. Sai yace lakini lati yudallalu fiha mas'alatul khilafa, lakini lati yudallalu fiha, sanadi mas'alar da za a iya fatar da mutum a ce wani fatacce ne dan bid'a ne, mas'alatul khilafa, mas'ala ta khalifanci. Duk wanda bai yadda da khalifancin Abubakar ko na Umar ko na Usman, to wannan batacce ne, kangararre ne, ko kuma wanda zai nuna cewa Ali shine kenan ya dace ya zamanto khalifa a farko kenan danniya ce aka masa, to wannan za a kira shi batacce ne. Sai malam yace wazalika dumin lamarin innahum yu'minuna, wato ahli sunna wal jama'a suna gaskatawa annal khalifata ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalle khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar shine Abubakar, kuma Umar, sannan Umar, kuma Usman, sannan Usman, kuma Ali, sannan Ali, Allah ya yarda da su gaba daya. Malam yace wa man fa'ana fi khilafati ahadin min ha'ula'i, malam yace duk wanda yayi suka ya aibanta game da khalifancin ɗaya daga cikin waɗannan khalifofi guda hudu, malam yace fa huwa adallu min himari ahli, malam yace cikin gidansu ma ya fi shi sani inda aka sa gaba. Wannan kuma fada ce ta al-Imam Ahmad, shine yace man lam yurabbi bi aliyin fil khilafati fa huwa adallu min himari ahli, duk wanda bai sanya almataki na hudu a wajen khalifanci yace to cikin gidansu ma ya fi shi hankali, wanda duk a cikin dabobi a wajen rashin hankali da dolanci yaki shine karshe, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, mathalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kama mathalil himari yahmilu asfara. Anan Yahudawa ne Allah yake kamanta su da jakai, jaki ma cewa yafi su dama dama. Duk mutumin da aka dora masa dokoki ga yanda zakai, sannan ya fahimci waɗannan dokoki kuma baya aiki da su, to jaki ma yafi shi sanin inda aka sa gaba. To shine anan mallan yace wa man qa'ana, duk wanda ya aibanta yayi suka fi khilafati ahadi min ha'ula'i, game da khalifancin ɗaya daga cikin khalifofin nan guda hudu, domin dama khilafa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 30 ce, kamar yadda manzo Allah ya bada labari, bayan wannan 30 ta wuce manzo Allah yace sannan abinda zai biyo bayan mulki din, kamar yadda hadisi yake cikin musnadina al-Imam Ahmad, gaba ɗayan khalifancin waɗannan sahabbai shekara 30 ne. An gane ku? Cikon 30 kin wata 6 ne wanda Hassan ibn Ali ibn Abi Talib wato ya dan rike bayan mutuwar mahaifinsa Ali, sannan Muawiya Allah ya kara masa yadda ya karba, wannan shekara 30 kin sune khalifanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan 30 kin duk abin da ya biyo bayan mulki ne. To shine yace duk wanda ya aibanta game da khalifancin ɗaya daga cikin waɗannan guda hudun mallan yace fa huwa aqallu min himari ahli, wato yafi jakin gidansu rashin hankali. Sai yace wa yuhibbuna ahlus sunna, suna kaunar ahla baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, suna kaunar iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yatawallawnahum, suna jibuntar lamarinsu, ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما سنة كيائي وصية مزان الله صلى الله عليه وسلم عقمد إيال جدنسا, حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي, واتو أراند مزان الله صلى الله عليه وسلم يفتا إتشي يوم غديركم, واتو غديركم wato wani kududdufi ne wanda yake cikin juhuba, juhuba ko tana tsakanin Makka da Madina, wanda akwai wani tauki anan wanda yana cikin wani rukuki na itace, domin aka ce khum rukuki wanda yake na itace, gadir shine kududdufi, to sai ya zamanto wannan kududdufi ana kiran shi gadirul khum. Anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin sahabbai yayin khutba, maza Allah sai yake fada yake cewa amma ba'du fa ya ayyuhan nas, maza Allah yace ya ku jama'a, inna ma ana basharun, kusan da cewa ni dai dan adam ne, yushiku an ya'ti ni rasulu rabbi fa ujir, yake cewa ya kusanta shakadan ubangiji na wanda Allah ya wakilta shi game da daukar rayukan bayi, yazo mun kuma dole in karba kira, maza Allah yana nuna cewa lokacin sa ya kusa. Sai yace wa inni tarikum fikum saqalaini, maza Allah yace kusan da cewa ni mai bara muku wasu nauyaya ne guda biyu, wasu al'amurra biyu masu nauyin gaske, maza Allah sai yace awwaluhuma kitabullahi, farkon su wato shine littafin Allah, domin Allah ya faɗa inna sanuliki alayka qawlan thaqila, sai yace fihi al-hudawun nur, a cikin alqur'ani ke akwai shiriya kuma akwai haske maganin duhu, sai yace fa kutubi kitabillahi, maza Allah yace ku yi ruko da littafin Allah, wastamsiku bihi, ku yi ruko da shi gam kar ku bari ya kuce muku. In aka ce ruko da littafin Allah shine ruko da abinda ke bayani game da abinda alqur'ani ya kunsa shine sunna, ba ana nihi baka runguma alqur'ani ka wadatu da shi ka ce baka buƙatar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ka zamanto haka cikin gidanku yafi ka fahimta, saboda bayan da za a yi a fahimci alqur'ani sai an koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato shine Zaid ibn Arqam sai yake cewa fa hasa ala kitabillahi azza wa jalla, manzon Allah ya kwadaitar da sahabbai da sauran jama'a akan ruko da alqur'ani, wa raggaba fihi, manzon Allah ya kwadaitar da jama'a, sun makala, sannan sai ya ce wa ahlu baiti, manzon Allah ya ce da iyalin gidana, sai ya ce uzakkirukumullahu fi ahli baiti, uzakkirukumullahu fi ahli baiti, sai da manzon Allah ya maimaita su uku, ina tunatar da ku, ina hada ku da Ubangiji na game da iyalin gidana, ku san darajar su, ku san kimar su, ku ba su haƙƙin su. Maza Allah sai da ya maimaita su uku. Hussein, wato Hussein wani daga cikin sahabbai shine sai yake cewa wa man ahlu baitihi ya zai, yace ya zai, yace su wane ne iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, shin yanzu matansa ba sa daga cikin iyalin gidansa? Qala nisa'uhu min ahli baitihi, Zaid ibn Arqam yace matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin iyalin gidan shi, bal ma suna cikin na farko, domin iyali ba sa tabbata dole sai da mace. Dan haka matar kowane annabi da kowane manzo Ubangiji ta'ala ya ambace ta akan cewa iyalin gidan shi ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, shine can da yake cewa lokacin da Ubangiji ta'ala yake bamu labari game da lokacin da manzannin Allah suka zo ma annabi Ibrahim da albashir in cewa zai samu ɗa mai suna Ishaq, bayan shi kuma zai samu shika shine Yaqub. A lokacin nan matar annabi Ibrahim alaihi salam tana tsaye, fadhahikat, wato sai ta yi dariya, ba ta yi al'ada ba, a magana mafi rinjaye domin gabar da za ta biyo baya. Fadhahikat, sai ta yi dariya. Me ya kai ta yin dariya? Shine mamaki take, ga ta dattijuwa tsohuwa 'yar shekara 90, shekara 19. Annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin nan yana dan shekara 120, kamar yadda malaman tafsiri suka tafi akan haka. Tace yaya za a yi? Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat, Ubangiji ta'ala ya ce fabashirnaha bi Ishaq, muka bata albishir game da samun ɗa Ishaqa, wa min wara'i Ishaqa Yaqub, bayan Ishaqa za ta ga jikanta shine Yaqub. Sai ta ce ya wailata, kai cauna a alidu, yanzu aihuwa zan yi, wa ana ajuzun alhali, ina dattijuwa, wa haza ba'ali shaykha, ta ce ga ya mijina ya zama dattijo, inna haza la shay'un ajib, lalle wannan al'amari ne wanda ya kai mutuka a wajen mamaki, samun da tsakanin dattawa biyu. Mala'ikun suka ce atajabina min amrillah, yanzu mamaki kike game da lamarin Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bait, innahu hamidun majid, jin kan Allah da albarkashi ya tabbata akan ku ahlal bait, ma'ana iyalin gidan Ibrahim. Suwa ake ne? Kaga a lokacin nan sai matar shi baya da takoji kafa, amma aka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. To anan wa ake nihi da ahlal bait? Su ne kenan matar annabi Ibrahim alaihi salam. Kuma haka Ubangiji ta'ala a can da yake cewa ya nisa annabiyyi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu dhifayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira. Haka ne ko? Sai ya ce wa man yaqanut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima. Ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhabana bil qawli fa yaqma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa aqimina as-salata wa atina az-zakata wa adina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tatheera. Da wa ake magana cewa inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa, sai yace ahli al-bayt. Kaga anan da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake Allah ya ambace su cewa iyalin gidan shi ne, domin su yan shi'a a yau sun fitar da matan manzon Allah ba sa daga cikin ahli al-bayt. Iya ahli al-bayt kawai Hassan da Husaini da jikokinsu sune ahli al-bayt, da Fatima kenan da kuma ƴaƴanta Hassan da Husaini, amma babu wasu ahli al-bayt a wajen su in banda waɗannan. Kenan da Hassan da Husaini da Fatima da Ali da jikokinsu kenan sune ahli al-bayt a wajen ƴan shi'a, matan manzon Allah ba sa cikin ahli al-bayt a wajen su. Mun ko nasi na al-Qur'ani ya tabbatar mana cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ka sanya su a farko a cikin ahlul bayt, saboda ta hanyar mace ake samun iyali, ake samun zuri'a, gida ya gino. Shine ayoyi Hausawa suke cewa in ba ku ba gida, amma gaban ba za mu faɗa ba. Shine sai ya ce sai Zaid yake ce masa walakin ahadu baiti, yace sanide, yace ahadu baiti, ahadu baiti yace iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda manzon Allah yake jan hankalin jama'a anan, yace man haruma sadaqatu ba'da, wanda wato sadaka ta haramta gari su baye shi. Kada sai yace masa manhum, su wane ne sadaka, cin sadaka ya zame musu haramu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Kada sai yace masa hum alu ali, wato su ne zuri'a ta Ali, wa alu aqil, da zuri'a ta aqil dan Abi Talib, wa alu Ja'far, da zuri'a ta Ja'far ibn Abi Talib, wa alu Abbas, da ƴaƴan Abbas. Waɗannan su ne wanda aka haramta cin sadaka gare su. Kenan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan yake jan hankali jama'a, yake wa domin kasancewar an samu wasu suna musu gargani. Kamar yadda wata rana Abbas al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya kawo kukan shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yanda wasu daga cikin jama'a suke masa gargani, shine yace ya Rasulullah, ya manzon Allah, inna Quraishan, yace Quraishawa, idza laqiya ba'dukum ba'dan laquhum bi bishri Hasan, yace in junansu ya hadu da juna sai kaga kowa yana sakar ma dan uwan shi fuska suna walwala. Sai yace wa idza laquna laquna bi wujuhin la na'rifuha, in suka hadu da mu sai su ringa haduwa da mu da fuskokin da ban san su ba, suna daure mana fuska. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa gadi wa gadaban shadida, yayi fushi fushi wanda yake mai tsanani. Manzo Allah sai yake cewa wallazi nafsi bi yadihi, na rantsi da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, la yadkhulu qalba rajulin li imanu hatta yuhibbakum lillahi wa li rasuli, ku waɗannan al-Abbas da ku da ya kai ya kai, manzo Allah yace babu mutumin da imani zai shiga cikin zuciyarsa sai ya kaunace ku saboda Allah, saboda manzon shi. Shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jan hankalin jama'a, yake cewa ina hada ku da Allah game da iyalin gidana, domin ya ga wasu suna ma irin su al-Abbas ibn Abdul Muttalib gani gani ba sa girmama su, don haka manzon Allah ya ja hankalin jama'a da cewa a kiyaye haƙƙin shi, a kiyaye al-hurmarsa game da iyalin gidan shi, a girmama su, a darjanta su, a ba su haƙƙin su. Wannan hadisi hadisi ne ingantacce, kamar yanda yana cikin wato musnad na al-Imam Ahmad. A wani lafazi manzon Allah sai yake cewa ya ayyuhan nasu, ya ku jama'a, man aza ammi faqad azani, yace duk wanda ya cutar da ammina al-Abbas, manzo Allah yace ya san da cewa ni ya cutar. Sai yace fa inna ma amrul rajuli simu abihi, ku san da cewa ammin mutun daidai da mahaifinsa yake, dan uwan mahaifi mahaifi ne. Duk wanda aka ce misali kanan mahaifinka ne, kuwan mahaifinka ne, to daidai yake da mahaifinka, yanda kake darjanta mahaifinka, kake kimanta shi, kake bashi mutunci, to dole dan uwan mahaifinka dole kake bashi daraja, kake kimanta shi. Shine manzo Allah yace fa inna ma amrul rajuli sinu abihi, shine malan sai yace wa qala aidan, ya fada dada kuma lil Abbas ammi, ga Abbas ibn Abdul Muttalib ammin sa, wa qadishtaka ilayhi, ya kai masa kukan annaba abu quraish, wasu daga cikin quraishawa yajibu bani hashim, wato sukan dan kausasa ga banu hashim, banu hashim sune dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala si manzon Allah yace wallazi nafsi bi yadihi, ina rantsuwa da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, la yu'minuna, jama'a ba za su yi imani, imani cikakke, hatta yuhibbuna kum lillahi wa li karabati, sai sun kaunace ku saboda Allah, kuma saboda zumuntar da take tsakani na da su da ku. Wa qala sai manzon Allah yace inna Allah hasdafa min bani Isma'ila kinana, lalle Allah ya zabi banu kinana daga cikin ƴaƴan Isma'il, kinana yana daga cikin ƴaƴan Isma'il, to a cikin ƴaƴan Isma'il gaba daya Allah zai zabi kinana, wasdafa min kinanata Quraishan, sannan a cikin ƴaƴan kinana gaba daya Allah zai zabi Quraishawa, wasdafa min Quraishin bani Hashim, daga cikin Quraishawa kuma sai Allah ya zabi wato banu Hashim. Kaga misali yanzu sai yace wasdafa ni min bani Hashim, daga cikin bani Hashim kuma Allah ya zabi. Annabi Isma'il alaihi salam yana da yaya, wanda kuma ƴaƴansa kowanne suna da su ma ƴaƴansu kenan shikokin sa gida gida ne kenan to daga ciki sai Allah ya zabi Kinana da shi da ƴaƴansa daga cikin Kinana gin ƴaƴansa kuma Qurayshawa kenan kabila ta Quraysh tana daga cikin ƴaƴan Kinana sai Allah ya zabi Qurayshawa to ita ma su ma Qurayshawa kuma kabila kabila ce gida gida ne daga cikin kabila ta Qurayshawa gida gida ne ga ƴaƴan wani ga ƴaƴan wani ga ƴaƴan wani to sai Allah sai ya zabi ƴaƴan Hashim daga cikin kuma ƴaƴan Hashim gaba daya sai Allah ya zabi fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna mana iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin ya wuce duk wani matsayi wanda yake na sauran jama'a dole a so su dole a kaunace su saboda kusacin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka san iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunar su wannan ibada ce mai zaman kanta wanda Allah ya shar'anta mana ibada ce mu so su mu kaunace su mu ba su matsayin da Allah ya ba su kin su wannan kafirci ne kin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne saboda kamar yanda su ɗan Shi'a suka yi gulubi suka wuce gona da iri game da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka samu wata jama'a wanda ake kiransu annasiba su kuma babu wanda suke ki suke gaba sama da iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ahlus sunna wal jama'a su ko dama al'umma ce wanda take saka tsakiya wanda bata kasa kai inda ake bukatar a kai sannan kuma bata wuce makadi da rawa ba san iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ne matsayin da suke da shi da alhurmar da suke da ita wanda Allah ya ba su da manzon shi zamu tabbatar musu amma ba za mu dauki matsayin da basu kai ba mu ba su shine matsayi wanda yake na isma an gane ku wannan gudubi ne kamar yanda su rafida da Shi'a suka ba su nan insha Allah ba za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.